أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينها كبركة مرسادوا أو أن مسلاتي ميتارا البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي غبا دكراتن منا عمدة الفقه واللفاوى الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 27 a cikin karatun wannan littafin muna 22 ga watan safar hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda yayi daidai da 26 ga watan 8 a kalandar bature 2024 idan ba manta ba sati da ya gabata mun kare babi wanda yake mana bayani akan ladabban tahiyya masallaci Allah ya kawo mana da dalilai ya karantar da mu irin ladabba wanda ya kamata a ce mai tahiyya masallaci ya siffanta da su kuma mun yi bayani akan mas'aloli na fiqhu da hada mafi rinjaye kalkashin wannan mas'aloli haka mun yi kari akan addu'o'i wanda ya kamata a ce mutun ya yayi su lokacin da yake tahiyya masallaci yau da iko Allah za mu tashi sabon babi wanda zai karantar da mu siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa babu sifati salati wa idha qama ila salati qala Allahu akbar yajharu biha al-imamu wa bi sa'iri at-takbiri liyusmi'a man khalfahu ويخفيه غيره ويرفع يديه عند ابتداء التكبير الى حذو من كبيه الى حذو من كبيه او الى فروع اذنيه ويجعلهما تحت سرته ويجعل بصره الى موضع سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من أوسطه ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والإشاء ويسر فيما عدا ذلك ina ganin mu tsaya daga nan wannan shine dai abin da ya shahi raka'a ko abinda bawa mai sallah zai karanta mu tsaya daga nan insha Allah idan mu samu damar yin sharhin haka malai yake cewa wannan babe ne wanda zai karantar da kai siffar yin sallah kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yinta
yake cewa idza qama ila salati idan mutun ya tashi zuwa sallah ko yazo wun sallah lokacin da zai fara sallar shi ai can ya maka bayani lokacin da ka huto daga gidanka ka iso masallaci yace to idan ka tashi yin sallah zaka ce Allahu akbar kai kabbara harama yajharu biha al-imamu wa bisair at-takbira limami zai bayyana kabbarar shi Allahu akbar kuma da sauran kabbarori wanda yake yi kenan ba kabbara ta bude sallah kadai ba kowace kabbara limami zai ya bayyana yake cewa li yusmi aman khalfahu dan ya jiyar da wanda yake bayan shi wa yukhfihi ghayruhu kuma bayan limami zai ya koyi yin kabbarar shi zamu zo kan haka wa yarfa'u yadayhi inda ibtida'i takbiri ila hazmi min kabayhi yake cewa zaya daga hannayen shi lokacin da zai fara yin kabbarar zuwa daidai ga kafadin shi aw ila furu'i uznayhi ko kuma saman kunnuwan shi alfuru shi shine duk abinda yake saman kunne kenan mutun zai daidai ga saman kunnen shi wa yaj'aluhuma tahta surratihi wannan hannayen nashi idan ya sabke su zai ya dora su kasan cibiyar shi zamu zo kan mas'ala wa yaj'alu basarahu ila mawdi'i sujudihi kuma zai sanya ganin shi inda zai kai sujada summa yaqulu sannan yace subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji wa bihamdika dukkan yabo ya tabbata gare ka ya kai ubangijinmu wa tabaraka smuka dukkan alyawm albarkantu da dadi akan albarka tabbatu akan sunayenka wa ta'ala jadduka kuma girmanka da daukakarka ya riga ya daukaka akan wuninka wala ilaha ghayruka kuma babu wani abun bauta kuma bayanka ثم يقول سنن يتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا نيمن تصري daga sheitani ina neman tsari agun ubangiji na game da sheitani wanda yake korarre ثم يقول سنن يتي بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jinkai wala yajharu bi shay'in min zalika kadda ya bayya wani abu daga cikin wa'innan abubuwan guda biyu da muka bayyana ko a wannan abubuwan guda uku da muka bayyana subhanaka adda ta bude sallah sannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan bismillahir rahmanir rahim zamu zo kan wannan mas'ala ita ma mu tattauna yace ba dan komai ba dalilin fada Anas yarda Allah shi tabbata a gare shi sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama nayi sallah bayan annabi mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi wa Abi Bakar kuma nayi sallah a bayan Abi Bakar yarda Allah shi tabbata a gare shi wa Umar wa Uthman kuma nayi sallah bayan Umar da Uthman dukkan sa Allah ƙara dadin yarda a gare su falam asma ahadan minhum yajharu bi bismillahir rahmanir rahim bin jibo wani ɗaya daga cikin su ba yana bayyana wa lokacin da yake karanta bismillahir rahmanir rahim ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma dai a riwaya bismillahir rahmanir rahim ya kawo yake bayyana ta amma dai suna karanta ta zamu ga dalili akan haka yace summa yaqra'ul fatiha sannan wannan mai sallan zai karanta fatiha wala salata liman lam yaqra' biha babu salla ga wanda bai karanta ba suratul fatiha ba yace illal ma'muma sai dai wanda ake sai dai imamu wanda ake jan shi salla yace fa inna qira'atal imami lahu qira'a domin karatun limami karatun shi ne ko matsayin karatun shi ne wa yustahabbu an yaqra'a fi sakatatil imami yace mustahabbi ne game da mamu ya karanta suratul fatiha lokacin da limami ya danyi shiru an ce an samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya karanta ya ida karanta suratul fatiha yana dan shiru kamin ya kama wata sura haka lokacin da ya gama karanta wata sura ko ayoyin da ya nuhaci karanta su sannan yana dan shiru shiru wanda yake ba mai tsaho ba sannan ya kai zuwa ga ruku'i shine nan malai ya kawo yake cewa mustahabbi ne zamu zo mas'ala ce wanda malamai suka yi sabani akan ta kuma zamu yi bayani akan fada mafi rinjaye yake cewa mustahabbi ne game da mamu lokacin da limami ya dan yi shiru shi ya karanta suratul fatiha a lokacin da limami yake karanta ta ai an hana wa iza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna ibn kasir yake cewa kai wannan aya an sabkar da ita ne lokacin da limami yake karanta alqur'ani ko kuma lokacin da limami ya hawo munbari yake yin khutuba dalilin haka ubangiji ya samkar da ita lokacin da ake karanta muku khutuba ake muku nasiha kuma do lokacin da ake karanta muku alqur'ani bai kamata ba wani ya shagalta da wani karatu ba ko wani abu daban abin da yake dacewa ya tsaya ya saurari abin da ake karanta mai yace wa fi ma la yashharu fihi kuma da lokacin abinda ba a bayyana karatu akan shi mustahabbi ne ko an so game da mamu ya karanta suratul fatiha summa yaqra'u bi suratin sannan limamin zai karanta ga wata sura bayan ya karanta ko mai sallah zai karanta ga wata sura bayan ya gama karanta suratul fatiha takunu fi subh min tiwalil mufassal lokacin da yazo sallah asuba zai karanta daga cikin tiwalul mufassal masu tsaho daga cikin al mufassalata shine daga suratul qaf wada mafi rinjaye كما لما علوم القرآن بك سورة قاف زوى سورة الناس يتشوى في المغرب من كساره كما لوكة بيزو سلم مغربا زي كرنتا دقا تقيت التنسوروري شيني دقا عما زوى عفوا دقا سورة قاف قصار تقيت التنسوروري دقا عما زوى سورة الناس وفي سائر الصلوات من أوسطه كما أسورا سلوني زي كرنتا دقا مزاكتن مزاكتن سور المفصل سوني دقا سورة قاف زوى سورة عما يتي ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والإشاء الإمام زي بيّن كراتنش لوكة بيزو سلة أسبع دكا سركا أبودابي زي بيّن كراتنسو يتي والأولين من المغرب والإشاء da salloli ko rak'o'i guda biyu na harko na sallar magriba da sallar isha'i wayusirru fi ma ada zalika kuma ya boye karatun shi koma bayan wa'innan salloli guda biyu kuma koma bayan rak'o'i wanda suke koma bayan wannan rak'o'i guda biyu na sallar magriba da sallar isha'i
wannan shine karatun mu na yau zan zo mu sharhi akan abinda malamin ya kawo mana na harko malamin yake bayani yake cewa wannan ita ce suffa sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda da yawa daga cikin abinda malamin ya kawo malamai sun yi ittifaki akan shi ko kuma hadisai ne ingantattu aka samu daga bakin manzon Allah ko daga aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana aikatawa na harko malamin yake cewa wa idza qama ila salati bayan ya bayyana maka dukkan ladabban da ya kamata ka siffanta da su daga cikin gidanka har zuwa cikin masallaci ga tahiyyatul masjidin da ya kamata ka yi yake cewa to lokacin da limami ko lokacin da ladani ya tashi ya tayar da iqama kai ma ka tashi zaka yi sallah a matsayinka na limami ko a matsayinka na mamu to ga abin da ya kamata ka yi na harko shine at-takbiratul ihram mutun yace Allahu akbar wannan Allahu Akbar wajibi ne mutum ya tabbatar da lalle azama ta Ubangiji ko girma na Ubangiji babu wani wanda yake koma bayan ta shi sai ya Muhammad bin Usaymin ya kawo a cikin wannan sharhin shi na Al-Mumti yake cewa ma'anarta shine annallaha ta'ala akbar min kulli shay'in fi zatihi wa sifatihi wa asma'ihi yake cewa kada tabbatarwa ne lalle Allah ya girmamu komai daga dukkan wani abu wanda Ubangiji ya halitta haka zatin shi ya girmamu komai sunayen shi sun girmamu komai siffofin shi sun girmamu komai shi sanya ya kawo dalili yake cewa ma qadarullah haqqa dami wal ardu jami'an qabadatu yawm al qiyamati was samawati matwiyatu bi yamini abinda yake tabbatar maka da lalle Allah ya girmamu komai saman nan da ƙasa kalkashin kafadar shi take kawai shi take a cikin hannun shi a dunkule take a hannun shi yace was samawati matwiyatu bi yamini ita kuma sama annannade take a hannun shi na dama kaga ko kana tabbatar da zatin Ubangiji da siffofin shi haka da sunayen shi a sama suke da komai da komai shine wajibi ne mutun yayi kabbara kabbara harama lokacin da ya shigo yin sallah kuma wannan ya tabbatu daga wada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma haka da aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a samu ba wata wada ba wanda take tabbatar mana lalle idan ka zo sallah wata wada zaka ko wani abu zaka wadi daga cikin abubuwa wanda zaya sanya sallaka ka kasance ka bude ta in ba Allahu akbar ba mu koma kan hadisi musii salat
wanda ya wuhintar da sallar shi ko ya lalata sallar shi hadisin Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar lokacin da yazo yayi sallaci sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me ka koma baka yi sallah ba sallar ka bata yi ba ya koma ya sake yace me irji fa salli fa innaka lam tusall ya sake dawowa yace me irji fa salli fa innaka lam tusall yace manzo Allah ni ho ban yi wata sallah ba koma bayan wannan sallar da kaga nayi da haka a koya mai yace me idan ka tashi sallah yukabbiru hina kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka tashi sallah ka ce Allahu akbar haka da kai hadisin da Imam Abu Imam Muslim ya hutar da shi haka Imam Bukhari ya hutar da shi hadisin Abu Huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi zai sallah yukabbiru hina yaqumu yana cewa Allahu akbar lokacin da ya tashi yin sallar shi ina wannan duka dalilai ne suke tabbatar mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai bude sallar shi yana cewa Allahu akbar yana tabbatar da zatin ubangiji da sifofin shi haka da sunayen shi sun girmama komai daga cikin abubuwan da ubangiji ya halitta sai yake cewa yajharu bihal imam wa bisair takbiri liyasma' man khalfahu imam lokacin da yazo zai bude sallar shi zai ce Allahu akbar zai bayyana ta kowa da kowa ya ji haka da sauran kabbarori wanda yayi suke cikin sallah kinan lokacin da zai daga hannayen shi ya ce Allahu akbar wa lokacin da zai ruku'i ya ce Allahu akbar haka lokacin da zai sujada ya ce Allahu akbar in zai taso ya ce Allahu akbar dukkan wata kabbara wajibi ne ga madal imani ya ringa bayyana su ya bayyana su yayi su a bayyane yace li yasma man khalfahu sabida wanda yake bayan shi ko wanda yake gehen shi ya ji abinda limamin nan yake fada ya tabbatar da lalle ya kare sura ya kare karatun fatiha ya kare karatun wata sura ya kai zai yi ruku'i haka idan zai taso yace sami Allahu liman hamda liman hamida kuma wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata a aikace kuma yayi umarni ya aikata a aikace sahabban shi suka gani suka hakaito mana ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa yake cewa wa yukhfihi ghayruhu wanin shi wanda ba limami ba shi za ya boye cewa Allahu akbar aga wannan abin da malam ya kawo kenan sabida shi limami wajibi ne idan ya fada misalin sahun yana da tsako idan da ba zai fada ba sai dai wani ya ga wani yayi wani abu shi kuma inna ma ju'inal imamu li tamma bihi an sanya limami dan ai koyi da shi shi kuma wanda yake wani limami kenan mamu shi kuma ba a buƙatar ya ringa bayyana ta saboda kai shawwasha ya rikita wani daga cikin wanda suke sallah wannan shine idan muka koma da kai a cikin maganganu wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo yake cewa bai kasance ba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kai tablighi shi shine limami ya ce Allahu akbar ya bayyana mamu suna iya ji wani daga baya kuma shi ma ya ringa daga sauti kamar yadda muke yi mu a gargajiyance wannan baya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba a samu ba haka ba a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma lokacin manzo Allah babu microphone ba a samu manzo Allah yayi ba kuma haka daga cikin sahabban shi haka daga cikin khalifofin shi ba a samu ba wani daga cikin khalifofin shi ya sanya wani ladani ya ringa amsawa lokacin da limami yake cewa Allahu akbar shi ma yana bibiya saboda wannan zai kawo tangarda za a samu rigitarwa wani an sanya sallah ne a samu nutsuwa a ciki wani yana Allahu akbar can ma wani yana Allahu akbar abubuwan sai da rigicewa mamu yake cewa sai dai abinda aka samu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta rashin lahiya ya huto sallah da ya huto Abubakar yana bayan shi lokacin da yake bayyana Abubakar saboda raunin murya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin Abubakar yake bayyanawa yake tablighi saboda wanda suke bayan shi su ji abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa idan yace Allahu akbar shi ma yayi saboda ɗan bayansa shi to wannan da yawa daga cikin waɗanda suke ganin tablighi halaka ne suke cewa a ai gashi nan a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hindi shi sanya idan muka koma kan mas'ala ta fiqh malamai sun yi ittifaqi akan ba mustahabbi bane ba yin tablighi dan da kai daga cikin malaman da suka ce kai makruhi ne ma koda bukata ta tabbatar ai haka suke bayyanawa bukatai in ma ta kasance shi limamin sautin shi yana da rauni ko kuma ya kasance da kai wata matsala da zanta iya sanyawa wajibi ne ko daga ciki da kai ɗan waje wanda sautin limamin ba zai iya kai musu ba wajibi ne sai an daga murya sai wani daga cikin mamun ya daga murya dan ɗan wajen ne kai musu shi sanya suka kawo suke cewa hakan ma malumai suka yi sabani idan ya kasance da kai bukata wasu daga cikin malumai suka ce a'a ai makruhi ne in ma da kai bukatar ayin haka sani da ba a samu ba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ba ko daga cikin sahabban shi bai ba amma dai wa'ansu daga ciki kamar riwaya wanda aka samu daga Imam Ahmad yace ya halatta in dai da kai bukata saboda gashi nan bukata ta tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ayi amma dai in dai babu bukata suka ce wannan bid'a ne shi kuma mun sani irin kalubale ko irin yanda bid'a idan ta zo take warda zawa bawa ayyukan shi kuma da yawa daga cikin malamai sun ta yi akan idan aka ce ayi shi to tabbas wannan an zo da abu wanda yake makruhi haka a cikin mazhabin namu ma na Imam Malik da yawa daga cikin almajire na Imam Malik da Imam Ahmad sun ta yi suka ce kai in dai babu bukata mutum yayi wannan tablighin to sallar shi ta riga ta lalace mutane suna cikin sallah kai kana nan kana ta baza musu sallah abin da ya dace limami yake da haƙƙi akan haka kuma alhamdulillah a wannan lokacin ba wani masallaci da zai guje face ka samu microphone in ma da kai bukatar a daga wa limami ko a sanya wa limami microphone ya ringa daga murya shi kowa yana shi har wanda yake can nesa ma za ta kai bai to madama babu bukata da yawa daga cikin almajiran Imam Malik a haka da riwaya wanda aka samu daga Imam Ahmad sun tayi suka ce sallah ta riga ta lalace wannan wada ita ce mafi rinjaye saboda mutun ya zo da wani abu wanda yake bid'a ita kuma bid'a idan ta shigo cikin aiki ko wani irin aiki ne rogaza shi take yi saboda ka zo da abin da baya daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai malumai suke cewa ya zamanto wajibi game da shi limamin game da mamun ko game da mamun tunda limami wajibi ne ya furta kuma kowa ya ji shi kuma mamun ba wajibi bane ba ya furta dan ya jiyar da wani abinda aka yi so shine ya furta yanda zai iya jiyar da kanshi hatta da kai a cikin Sharhul Mumti' Ibn Usaymin ya kawo yake cewa kai hatta da jiyar da kanshi ba wai wajibi bane ba shar'i bane ba lokacin da zai ce Allahu Akbar idan yayi da zai iya tabbatar da ya furta ya ce Allahu Akbar to ya wadata shi ba sai ya furta ba ya ji yasa kanki ko ya jiyar da wani lokacin da zai shiga sallah ya ce Allahu Akbar yace kurum abinda ake so nutuinta ne yi furci ko da bai ji yasa ba shi bai ji ba misalin ya kasance lokacin da ya daga ko microphone yana buri ko kuma da kai mutane suna can suna buri ko kuma limami yana karatun alqur'ani ko da bai ji ba ya wadata ba sharadi bane ba lalle sai ya ji yasa da kanshi lokacin da zai ce Allahu Akbar nashi shine ya ce Allahu Akbar yayin da fa inta ya hutar da ita da makharij inta Allahu Akbar ko da bai ji ba misalin to in bebe an ce tilas sai ya ji sallar shi zanta ingantu ya kawo misali yace kaga ni wannan kaman misalin sallar bebe ai baka ce ba wajibi sai ya ji sa da kanshi sannan sallar shi zanta inganta yace to baya daga cikin sharadi a ce lokacin da yazo cewa Allahu Akbar yace shi ma sai ya ji abin da ya fada kurum mi ake so mutun yayi furci da ita idan wajibi ne game da mamu yayi furci da Allahu Akbar lokacin da yazo zai bude sallar shi sai malai yake cewa wa yarfa'u yadayhi inda ibtida'i takbir ila hadawi min kabayhi aw ila furu'i uznayhi kuma mustahabbi ne lokacin da ka zo bayan ka ce kai shi wannan wajibi ne ka ce Allahu Akbar saboda aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da umurni da yayi lokacin da zaka zo sallah ka ce Allahu Akbar ita ce bude sallarka yake cewa to lokacin da ka zo lokacin da zaka fadi Allahu Akbar ka daga hannayenka daidai ga kafadinka yace ko kuma zuwa ga saman kunnanka furu'ul uzn shine saman kunni kenan zaka daga ko kai haka ko kuma kai haka dalili kuma an samu hadisi kamar yanda Abu Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya kawo yake cewa mutun zai daga a hannayen shi mamdudul asabi yana mai bude hannayen shi haka yake cewa mustaqbilan biha al-qibla yana mai huskantar al-qibla da hannayen shi ila furuyu uznaihi wa ru'ya ila minkabaihi zuwa ga saman kunnen shi kuma an rawaito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga daidai kafadin shi yace wannan aiki ne wanda aka ba wa mai aikin zabi in ya ga dama yayi zuwa ga kunnen shi yayi zuwa ga saman kunnen shi in yayi ga dama ya kai zuwa ga daidai kafadin shi yana da zabi akan haka kuma wannan karkashin haka da kai hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi hadisi Abdullah ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tashi sallah rafa'a yadayhi hatta takuna hazawi min kabaihi yana daga hannayen shi har sai sun zo daidai wadaida da kafadin shi yake cewa sannan yace Allahu akbar yake cewa fa idza arada an yarka fa'ala mislu zalika idan yinihin yayi ruku'i zai maimaita irin aikin da yayi zai daga daidai ga kafadin shi yace Allahu akbar sannan ya kai zuwa ga ruku'i yace haka idan ya taso yana yin kwatankwacin haka ya daga hannayen shi yace Allahu akbar sannan ya kai zuwa ga ruku'i yake cewa amma dai idan ya zo sujada baya daga hannayen shi sai dai yace Allahu akbar ya kai zuwa ga sujada haka da kai hadisin Malik ibn Huwairis wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi shi ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya tashi sallah yana daga hannayen shi zuwa ga saman kunnen shi yace hatta yuhaza bihima uznai sai ya daidaiti daidai kunnuwan shi sannan yace Allahu akbar yake cewa kuma haka idan yayi ruku'i yake cewa yana daga hannayen shi daidai gulgudan kunnen shi sannan yace Allahu akbar haka idan ya taso daga ruku'i yana daga su daidai ga kunnen shi yace Allahu akbar yake cewa afan ya lokacin da ya taso zuwa ga ruku'i yace sai yace sami Allahu liman hamida wannan hadisi ne ingantattu wanda Imam Bukhari da Muslim dukkan su suka rawaito shi kaga wannan shi yake tabbatar maka sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kurbu shi Allah yake a ce Allahu akbar kurbu ya kai kai shi kaga ni yana da kyau yana daga cikin sunna mustahabbi ne idan kai ka samu lada idan baka yi ba sai da lalata maka sallah ba saboda mustahabbi sai malai ya ci gaba da cewa wa yaj'aluhuma tahta surratihi shi mai sallah idan ya tashi zai sanya hannayen shi zai kama hannayen shi ya sanya su kalkashin cibiyar shi wannan abin sabon halalila kenan annan ya saka abinda mun muka gada sai nan zai yi kabat ya hada hannayen shi kamar yanda hadisi suka zo hadisi wanda suke mutawatira idan aka ce hadisi wanda yake mutawatir shi shine hadisin da mutane adadin wata jama'a suka rawaito hadisin wanda baya yiwa a ce wa'annan mutanen sun hada akan ƙarya saboda magana ɗaya suka kawo wancan ta kanyi bai taba ganin wani ba wani bai taba ganin wani ba amma dai suka kawo magana iri ɗaya ko malaman hadisi sun yi sabani akan haddut tawatur idan aka ce wannan hadisin mutawatir ne to adadin kaza adadin nawa ya kamata a ce ya kai wani suka ce an samu mutum 70 wanda dukkan su yardaddu ne amintattu ne mahardata ne har da ce kankakaura gare su ba har da ba wanda take kubcewa ba wa'annan su ne za a ce idan aka samu hadisi wani da wani mutum 70 suka rawaito shi ta hanya ɗaya ko mutum 70 suka rawaito shi da labazi ɗaya wannan shi ne muke kiran shi da hadisi wanda yake mutawatir wani suka ce kai hatta da Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin majmu'ul fatawa ya ce kai idan aka samu 10 an yarda da su iya yarda amintattu ne sun cika sharuɗan amsan hadisi ya ce wannan hadisin ma muna iya sannafa shi cikin haddu tawatur to wannan hadisi mutawatir ya zo kamar yadda Ibn Abdul Barr ya kawo a cikin At-Tamhid lima fil Muwatta min al-Asanid ya kawo yake cewa hadisi ne wanda yake mutawatir na kama hannu na a dora hannun dama akan hagun lokacin da aka yi kafara harama ya kawo yake bayani yake cewa
salatul Isha
angaran asar anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi daga bakin manzon Allah ko wanda aka rawaito daga annabi mai sirra da amincin Allah shi tabbata a gare shi akan kama hannu dora hannun hagu akan dama yake cewa kuma bi tunanin a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu wanda suka yi sabani wanda suka ce a ai ba hannu ake kama ba sakin hannu ake yace babu ba bi tunanin ba bai ji ba ko bai gani ba ko bai karanta ba bai samu ba wani sabani tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan idan suka tashi sallah sakin hannayensu suke yi yace sai dai wata riwaya shadda wanda aka samu daga Abdullah ibn Zubair an ce ya kasance yana sakin hannayen shi lokacin da yake sallah waye Abdullah ibn Zubair khalifa ne lokacin da aka samu tangarda sahabban manzon Allah ne ba ma ce ba wani abu akan su ba illa Allah kara musu yarda lokacin abubuwan da suka wakana lokacin daula umawiyya da abin da ya yi haru tsakanin Abdullahi bin Zubair dan uwan shi dukan su ciki ɗaya suke shi yana can wali ne a garin Asham nan Kufa shi kuma yana nan Makka Hijaz a hannun shi lokacin da daula Umayya ta shiga cikin wani dan tangarda a lokacin nan shi Abdullahi bin Zubair wali ne Makka da Madina dukan hannayen shi suke da kuma shi Amir inda yake kula da can bangaren abin da ya shafi hija a wannan Sham yace me ya zo diddan ya kama an turo shi ya kama garin ya kama Makka da Madina su koma kalkashin daula ta Umayya lokacin nan khalifan sai ya rasu sai yace me abin da nake so da kai Abdullah ibn Zubair zan yi maka mubaya ka bar Makka da Madina ka zo mu koma Sham sabida yanzu matsayin Makka da Madina har abada ba za su kasance ba headquarter ta musulmai ba addini ya sauka a nan manzon Allah ya rayu a nan amma dai yanzu harkar tsarin siyasa ba zai ba da dama ba Makka da Madina su kasance capital na musulunci sabida lokacin da abin da ya wakana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin Ali ibn Abi Talib Ali ya gani Madina bai kamata ba ko a wannan halin da ake ciki na fitina Madina ba za ta kasance ba headquarter ta daula ta musulunci ba da haka wajibi ne a maida capital din musulunci zuwa Kufa Ali ya tattare da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sun ba wa Ali shawara kada ka huta idan ka huta har abada Madina ba za ta saba dawowa ba matsayin capital ta daula ta musulunci bayyin da basira shi ba suke yace musu a'a yana ganin alkhairi ne hutar shi Ali ibn Abi Talib ya huta abin da ya wakana kowa ya sani abin da ya wakana tsakanin Muawiya da Abu da Ali ibn Abi Talib abin da ya wakana tsakanin Yazid ibn Abi bin Muawiya da Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib jika na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka abin da ya wakana tsakanin Husain da shi da Yazid bin Muawiya har ya kai lokacin da ita Hijaz ta ke hannun kabaza ta hannun Abdullah ibn Zubair shi kuma Abdullah ibn Zubair dani ko jika ne na Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi saboda dan Asma'i shi da dan uwan shi yanzu wannan abin yake yawa kana ya kasance babu khalifa khalifa ya mutu shi kuma babban komanda na daular yace me zo mu tahi mu koma can Kufa in yi maka mubai'a in tabbatar da kai ka tsaya a matsayin khalifa na musulmai sai yace a'a aini ina ganin kurbu nan in ya ishe ni yace ni Abdullah ibn Zubair ina ganin ka mutum mai hankali ashe baka da hankali ashe baka da tunani daula yanzu babu wani tsayayye a cikin daula ta musulunci wanda zai ta hida al'amurkanta yanda ya kamata a matsayin shi na khalifa kai ne kadai kake da Makka da Madina a hannunka saboda wancan khalifan ya rasu kuma baya yiwuwa a yi mulki matakar wani ya huto ya ce shi khalifa ne matakar bai da Makka da Madina hannun shi ya ce to da haka na koma da ya koma aka yi wa Abdulmalik bin Marwan aka yi mai mubaya'a ya kasance shi ne yanzu khalifa shi kuma Abdulmalik mutum ne wanda yana da tumuhat yana da kwadayi ko yana da vision ko yana da ambition da yawa a rayuwar shi malami ne yana masallaci kullun ta kara aikin shi aka ce mai to khalifa fa ya mutu kuma ba wanda ya cancanta muka gani a dora shi khalifa an ba kai ba zo a maka mubai'a ya liƙe alqur'ani shi yace to har zafi rako bai ni wa bai naka yace to daga yau ba mu da kai wannan alqur'anin mun yi hannun riga a babu lokacin karanta shi ai siyasa za a shiga tsarin ta yadda al'umma za a shiga in za a samu dama a zamana a karanta alqur'ani in an zo a karanta amma dai a zamana yanda ake bautatawa alqur'ani
amma dai kuma bai hana ba a yi hukunci da alqur'ani ya kasance Abdul Malik ibn Marwan yana da muhatiin shi yana da ambition shi ya kai ya za a yi a ce daula ta musulunci tana ko khalifa yana ta yadda daula ta musulunci amma dai bai da Makka bai da Madina Allah ya sanya hanya Hajjaji da Abdul Malik ibn Marwan shi ma Hajjaji malamin alqur'ani ne kurum yara yake tarawwa yake karantar da alqur'ani wannan shine aikin shi da yazo aka ce ya presenta kanshi yace muhaffizul qur'ani ne bisiyar yara yake karantar wa alqur'ani shine kurum ke shi amma dai shi ma mutum ne wanda yake da kudayi da yawa a rayuwa ce banda nake so ya kai khalifa ka bani dama in kasance takobinka ka bani dama in kasance halshenka inda ya kamata a datsa in datsa kurum da umarninka yace to wa Bagdad tana can ta shiga cikin halin haulai duk lokacin da muka tura mata wari gomuna to kashe shi ake dan haka ka tayi muga iyakacin kokarinka yana zuwa ya daidaita musu sahu ya kasance ba wani wanda ake daga murya a kan shi in ba khalifan musulmai ba khalifan mummune shine Abdul Malik ibn Marwan to kuma baya yiwa ayi mulki in ba an kama Makka da Madina ba Hajjaji yazo ya kewaye garin Makka tunda shi khalifan Abdullah ibn Zubayr yana garin Madina Makka a zambe ya kewaye shi yadda yasa aka kama shi aka rafe shi aka hunta mai kai aka aika wa uwar shi da kan yasa aka rushe mai Ka'aba sai sabon gini za a mata al'amari ne na addinin musulunci kuma idan mutanen kowanne ya ba wa addini gudunmuwa iya gudunmuwa dan ka dauka duk irin ballar da Hajjaji yayi aka samu duk lokacin da ka bude alqur'ani ka karanta he ya samu ladanka to ka gani kuma ita kuma wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahama ubangiji mu tayaro ta komai duk irin abin da bawa zaya aikata kada ka hudda mai tsammani a gungun ubangiji idan mu kyautata ma bawan shi zato saboda Hajjaji shi yayi wa alqur'ani wasali ka gani nan an same kasara nan a sa fataha nan a sa shadda nan shi yayi wa alqur'ani ai wannan kuma shi ma wani abu ne wanda na azo a kai shi da Sa'id ibn Jubair lokacin da ya karanta wannan lokacin da ya kashe Sa'id ko yayi kure kashe Sa'id ibn Jubair yace a kawo mai shi yayi suka yi dogon zance tare da shi yake cewa to kashe kawa zan yi wa ku bashi tauta yace a shi ba amsa dukiya daga hannun irin waɗannan mutanen yace to ku kashe mini shi aka juriya shi za a kashe shi yace alhamdulillah tunda ne gaba sai ake kalla yace a juriya shi yace ba yana ba to yace ku tuha shi aka yanka shi yace ubangiji kada ka sake sanya Hajjaji ya samu dama akan wani har ya kashe shi kuma daga lokacin nan shi ma bayan kashe Sa'id ibn Jubair mutane ne na gari wanda law aqsama ala Allahi la abarra da zai yi rantsuwa da Allah sai ya kuftar da shi daga lokacin nan kurum shi ma ya fara hauka shine daga kurum har mutuwa da zuwa Allah ya ji kansu dukkan su muna magana akan Abdullah ibn Zubair malamai suke cewa abu afan ibn Abdul Bar yake cewa a cikin tamhir ya kawo magana dogon magana ce yake cewa mu dai bamu ji ba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda idan ya tashi sallah yake sakin hannun shi yace dukkan su suna kama hannunsu ne suna dora hannunsu na hagu na dama akan na hagu yace kuma wannan hadisi mutawatirai suka tabbatar mana da haka sai dai abinda muka samu labari an ce Abdullah ibn Zubair ya kasance idan yana sallah yana sakin hannun shi yace amma ne duk da wannan magana mun samu riwayoyi wanda suke tabbatar mana sabanin abinda aka wada akan Abdullah ibn Zubair kenan idan aka samu sabani akan riwaya kenan da kai shakka akan wannan riwaya kuma haka jamhurin malamai suke jamhurin tabi'ai da yawa daga cikin malamai sun tahi akan lalle idan an tashi sallah kai ittifaki ne ma na malamai duka idan an tashi sallah ana dora hannun hagu akan hannun dama akan hannun hagu haka kuma ya kawo dogon bayani shi Ibn Abdul Bar yake cewa duk da kai wata mas'ala wata riwaya wanda aka samu riwayar Ibn al-Qasim daga Malik yarda Allah daga Malik rahimahullahu ta'ala yake cewa lalle Imam Malik idan yazo sallah ta nafila yana kama hannayen shi
sabanin sallah ta farilla idan yazo yana sakin hannayen shi kuma aka samu daga cikin mutanen garin Madina suke cewa ai babu wani laifi ga nafila ko kuma ga farilla idan mutun yazo ya saki hannun shi ko kuma ya kama hannayen shi shine shi Ibn Abdul Barr yake cewa takan Imam Malik ko kuma shi Abdullah ibn Zubair yayi haka ne dan ya nuna wa almajirai shi lalle kama hannu ba wajibi bane ba a cikin sallah ba mustahabbi ne idan ka saki bakka da laifi idan ka kama bakka da laifi sai dai Ibn Abdul Barr yake cewa a'a shi mas'alar ba haka bane ba ai karantarwa koda an ce abu ba wajibi bane ba ai bai kamata ba ka nuna wa mutane ba abin nan sakin hannun halaka ne dalili an samu hadisi wanda suke ingantattu bal ma hadisan hadul mutawatir suke wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kama hannayen shi yace koda an samu aka ce a ai wannan sakin hannun ba wani abu bane ba babu laifi mubahun ne idan mutun ya kama idan mutun ya saki hannun shi yace ai bai kamata ba sabbi daga sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta karantar da mu lalle kama hannu ake yi ana dora hannun hagu akan hannun dama akan hannun hagu yake cewa babu wata hujja game da wanda zai kawo yace a sakin hannu ake yi wannan shine fada mafi rinjaye ta malamai kuma wannan ijma'i ne ma ba ma wai mu ce fada mafi ijma'i ne na tabi'ai kuma ijma'in sahabban manzo Allah ne kuma haka malamai suka ta yi akan wannan masala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya tashi sallah yana dora dama hagu akan dama dama akan hagu dama akan hagu hadisi ne wanda suke mutawatirai to nan malam sai ya kawo yake cewa wa yaj'aluhu ma tahta surratihi shi wannan mai sallah zai dora shi kalkashin kasan cibiyar shi kina idan ya dora hannun shi na hagu akan dama zai dora kasan cibiyar shi haka aka samu haka malam ya kawo amma dai dalilin da ya sanya malam ya kawo hadisin Ali ibn Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wad'ul akuffi 'ala al-akuffi tahta as-surba dora hannu tahin hannu akan tahin hannu kasan cibiya wannan hadisi ne wanda Imam Ahmad ya kawo cikin zawaidul musnad haka Abu Dawud ya kawo shi a cikin sunan din shi ta hanyar Abdurrahman bin Ishaq bin Ziyad as-Sawai daga Abi Juhaifa daga Ali da Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi sai dai idan muka leƙa sanadin hadisin shi Abdurrahman bin Ishaq matruqul hadisi ne ba a amsaukan hadisi ce idan ya rawaito hadisi aka ce Abdurrahman bin Ishaq yana cikin rawin hadisi ko yana cikin sanadin hadisin to wannan hadisi ne wanda yake da ifi barin shi ake yi baya ba a aiki da shi haka shi Imam Abu Dawud da ya kawo daga malamin shi shi Abu Abdurrahman bin Ishaq malamin nashi majhul ne ba a ma san shi ba kaga wannan shi ke tabbatar mana hadisi ne wanda yake da'ifi idan ka koma cikin nasbur raya ta al-Imam Zailai juz'i na 1 shahi na 313 ya kawo hadisin ya tabbatar hadisi ne wanda yake da'ifi haka cikin irwa'ul ghalil na Imam al-Albani shi ma ya kawo shahi na 353 ya kawo ya tabbatar hadisi ne wanda yake da'ifi kinan dora hannu kasan cibiya kalkashin hadisin da malam ya kawo ya kawo dalili akan shi hadisi ne wanda yake da'ifi sai haka wa'ansu daga cikin malamai sun tahi akan lalle mai sallah yana da zabi ko ya dora hannayen shi kasan cibiya ko ya dora su saman cibiya ko kuma ya dora su saman kirjin shi riwaya wadda ta zo na dora hannu saman kirji an sami riwaya guda hudu hadisi guda uku da asar guda daya daga Ali ibn Abi Talib hadisan nan guda uku hadisi biyu dukkan su hadisai ne wanda suke da'ifai ɗayan hadisi ne ana rinjayarwa hadisin ya kasance hadisi ne mai kyau ɗayan riwaya kuma hadisi ne wanda ko asar in Ali ibn Abi Talib munkar ne idan muka koma riwaya ta farko riwayar da Imam Ahmad ya kawo daga Yahya al-Qattan daga Sufyan an Simak an Qubaysa bin Muhallab daga baban shi da Allah shi tabbata a gare shi malumman hadisin suke cewa Qubaysa bin Muhallab yace malamin hadisi ne amma ne wanda ba wasa fashi ba ba sika bane ba ba a daukan hadisi daga gare shi mutane guda biyu aka samu suka yi bayani suka ce a ai shi Qubaysah bin Muhallab siqa ne shine al-Imam al-Ajali haka da Ibn Hibban sun kawo suka ce siqa ne amma dai sabanin su dukkan malaman hadisi sun yi ittifaki akan Qubaysah bin Muhallab ba siqa bane ba ba a karba hadisi daga gare shi haka da kai abinda Ibn al-Madini yake bayyanawa yake cewa majhulun lam yurwi an simaki shi wannan Qubaysah wannan afwan Qubaysah bin Muhallab yace ba ma ma san shi ba a cikin malaman hadisi ba kuma ba mu taba jin ba wani hadisi wanda aka ce ya rawaito shi daga kai ba a samu ba wani hadisi ba wanda ya rawaito koma bayan ta hanya wanda take koma bayan Simak ba dan haka hadisi ne wanda yake dhaifi haka Imam an-Nisa'i ya kawo bayani akan
shi salatul isha
wannan malamin Qubaysah bin Muhallab yace mutrukul hadith majhulun ba ma san shi ba to ka dan haka hadisi wanda hadisi ne wanda yake da ibi dora hannu hadisi na farko kenan wanda muke daga cikin hadisi guda hudu ko hadisi guda uku da asar guda daya hadisi na farko hadisi ne wanda yake da ibi hadisi na biyu hadisin da Ibn Khuzaimah ya kawo shi daga hanya ta Mu'ammal an Sufyan an Asim min Kulayba an abihi an Wa'il bin Hujra yarda Allah shi tabbata a gare shi shi ma wannan idan muka loka kan isnadin hadisin malamin hadisi yake cewa Mu'ammal Imam al-Bukhari ya ambace shi a cikin Tarikhul Kabir yake cewa kai wannan mutumin munkarul hadisa hadisin shi abin inkari ne ba ma karban hadisin shi sani da makargaci haka da kai wannan da yawa daga cikin malamai sun yi bayani suka ce ai kun ga wannan Mu'ammal yace saduqun kasirul ghalat yawan kuskure yake amma dai yana da gaskiya idan ya kawo hadisin shi ingantacce ne sai dai yana yawan gaskiya shi kuma malamin hadisi idan aka same ka kana yawan kuskure ko a ce maka isnadin hadisi yau ka ce daga wane zuwa wane zuwa wane zuwa manzon Allah wani lokaci a sake tambayar ka sai ka ce daga wane ka canza isnadin ko da mutum ɗaya ne zuwa ga manzon Allah to wannan hadisin zan mu mai da shi gehe saboda kuskure kake yi shi kuma laulal isnadu laqala man qala in ba dan isnadi ba da duk wanda ya ga dama sai ya faɗi abin da ya ga dama ya kai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya mutane ga wani shanu hanya ta shanu ya bata wa mutane lissafin addinin su to wannan hadisin shi ma da yawa daga cikin malamai sun tahi haka Imam al-Adali ya kawo yake cewa saduqun rubbama akhta'a yace yana da gaskiya sai dai takan yi a cikin isnadin wannan yayi kuskure hadisi dai idan muka dauka hadisi da ifi ne sai hadisi na uku shi kuma mursal na tawus ne daga abi daud yarda Allah shi tabbata gare shi shi kuma malamin hadisi suke cewa yuhtamal ya kasance wannan hadisin isnadin shi isnadi ne wanda yake ko yuhtamal ya kasance wannan hadisi ne wanda yake ingantacce ba dan komai ba saboda idan aka hada hanyoyin takan yi hadisin ya kasance wata hanyar ta karrawa wata hanya hadisin ya kasance ingantacce sai asar inda aka samu daga Aliyu bin Abi Talib wanda Ibn Jarir al-Tabari ya kawo shi a cikin tafsirin shi a alƙashin tafsirin Suratul Kausar shi kuma haka Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin Tarikhul Kabir Imam al-Baihaqi shi ma ya kawo shi a cikin Sunan din shi asar in wannan na Ali sai dai dukkan su sun tai akan isnadin shi isnadi ne wanda yake mai rauni kuma da kai wa'ansu mutane daga cikin wanda suka rawaito hadisin wanda ba siqa bane ba dan haka hadisin ba ma daukar shi kun ga wannan hadisin dukan su guda uku ɗaya ne gwara-gwara ake tunanin ko ya kasance hadisi wanda yake ingantacce sai dora hannu akan sama da cibiya ko sama da cibiya tunda mun kawo dalili akan kasan cibiya kuma haka mun kawo dalili dora shi akan kirji sai dalili akan dora shi saman cibiya shi ma malamai sun kawo hadisi ke bayyanawa lalle an samu malamai sun kawo suke cewa to ai tunda ba a samu wani dalili ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbatacce ba a inda manzon Allah yake dorawa ba to an ba wa mai sallah zabi ko ya dora kasan cibiya ko ya dora saman cibiya ko ya dora saman kirjin shi sai dai faɗa mafi rinjaye shi ne mutum ya ɗora saman ƙirjin shi dalilin hadisi na uku wanda yake tabbatar mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗora shi saman ƙirjin shi ana tunanin hadisin ya kasance hadisi ne wanda yake ingantacce da haka idan ka zo sallah za ka ɗora hannunka saman ƙirjinka ka ɗora hagun ka ɗora dama a kan hagun wannan ita ce abinda sunna ta karantar ko abinda malamai suka tahi a kan shi Allah ya datar da mu. Sai malaka ke cewa wa yaj'alu basarahu ila mawdi'i sujudihi, mutum ana so lokacin da zai yi sallah ya sanya ganin shi zuwa inda zai kai sujada. Wannan mustahabbi ne, kina ila mawdi'i sujudihi, zuwa ga inda zai kai sujada. Kina idan kai sallah, idan kai kabbara, ya kasance idanuwanka suna kaiwa inda kake sujada. Wannan malam ya kawo haka dalilin abinda aka samu daga bakin manzon Allah, ko daga halin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, idan yayi tsaye yana kaiwa idanuwan shi zuwa ga inda yake sujada. Sai dai wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda yake da'ifi. Ibn Abi Shayba ya kawo shi haka, Abi Dawud ya kawo shi a cikin Al-Murasil, isnadin shi isnadi ne, afwan, isnadin wanda Ibn Abi Shayba ya kawo da shi Abu Dawud ya kawo a cikin Murasil, isnadi ne wanda yake ingantacce. Amma dai isnadin wannan, akwai isnadi daya wanda Imam Al-Baihaqi ya kawo ta hanyar Abi Qilaba, shi kuma wannan isnadi ne wanda yake mai rauni. Ala ai, malumai sun tafi akan inganta wannan hadisin lokacin da mutum zai ya kabarta sallah, ya kasance inda yake kallo wurin da zai kai ruku, wurin da zai kai sujada ne. Wannan shine kuma ba don komai ba, saboda akwai hani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi akan lokacin da mutum yayi sallah, yayi lokacin da mutum ya shiga sallah, kada ya ringa wange wange. Yake cewa idan ko yana yi, Allah ya kusa ya canza huskokinsa da irin huskoki ta shakkai. Malai ya ci gaba da cewa sun mai kulu, sannan ya ce subhanaka allahumma, tsarki ya tabbata da tsarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu, wa bihamdika, kuma dukkan yabo su tabbata gare ka ya kai ubangijinmu, wa tabaraka sumuka, kuma yawan albarkantu da dadi akan albarka su tabbata akan sunayenka. Ya ce wa ta'ala jadduka, kuma daukakanka da daukakan girmanka ya daukaku akan dukkan wani wanda yake koma bayanka, wala ilaha ghairuka, kuma babu wani abun bauta koma bayanka. Wannan dalilin da ya sanya malam ya kawo ta, saboda tabbatuwarta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Akwai hadisin da Imam At-Tabarani ya kawo shi a cikin addu'a, hadisi ne wanda isnadin shi hasanun sahihun, haka Imam Al-Albani ya inganta hadisin, haka Imam Ad-Darqutni ya kawo, Imam At-Tabarani afwan, Imam Ad-Darqutni ya kawo shi a cikin sunan din shi, haka Imam Al-Baihaqi ya kawo shi a cikin sunan din shi. Hadisi ne daga Aisha, yarda Allah shi tabbata a gare ta. Kuma da yawa malamai sun kawo a cikin littattafai na fiqhu, wa'ansu daga sigogi wanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi lokacin da ya bude sallar shi. Kamar idan ya shiga sallah yana cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi, Allahumma naqqini min khataayaaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas, Allahumma nene gaba, Allahumma qasilni bil ma'i was-salji wal bard. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka hudar da shi, hadisi ne na Abu Huraira, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Haka da kai hadisin da Imam Ali ibn Abi Talib ya hudar da shi, shi ma Imam Muslim da Bukhari dukkan sun hudar da shi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-muslimin wama ana min al-mushrikeen wal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ko kuma hadisi wannan wanda tazo mana, wannan hadisin da muka karanta na Aisha, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, اللهم اغسل اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. Wannan wanda ta hada guda biyu dukkan sa da sai ne ingantattu, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi lokacin da yazo bude sallah. Malai ya ci gaba da cewa sun mai kulu, sannan wanda ya kabarta sallar nan ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ina neman tsari abun ubangiji na game da shaidani wanda yake korarre. Yake cewa saboda hadau ubangiji, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, إذا كتاش ذاك صوم كرنت على القرآن تكيبو قليك نيمي كاريا تسري دقا الله دقا أقوم الله دقا شيطاني وانديك الرجيم. malai ya ci gaba da cewa summa yaqulu sannan yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai shi kuma wannan dalili akan haka da kai hadisi na Nu'aym al-Mujmir wanda yake cewa nayi sallah bayan Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi sai naji Abu Huraira yana cewa bismillahir rahmanir rahim sannan ya karanta suratul fatiha yake cewa lokacin da ya sallame sai yake ce mana wallazi nafsi nafsi bi yadihi inni la ushbihu la ushbihukum salatan rabbana sala inni la ushbihukum salatun bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa na rantsa da wanda rai naki hannun shi tabbas ina muku kamantacceniya da irin sallah ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dalilin haka ma da ya kawo mutun zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace bismillahir rahmani arrahim kuma wannan a mazhabin na malikiya abu ne wanda yake tabbatacce mustahabbi ne yake cewa wala yajharu bi shay'in min zalika da waccan adda da a'udhu billahi minash shaitanir rajim da bismillahir rahmanir rahim malai yace ba zai bayyana komai ba daga cikin su ba zai yi su ne a cikin ranshi sai dai a cikin mazhabin malikiya yana bayyana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim amma dai abin da yayi rashin bayyanawa dalili akan haka malam ya kawo yake cewa da kauli Anas dalilin hadisin Anas yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi yake cewa sallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wa sallama nayi sallah bayan manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman bayan Abi Bakar da Uthman yarda Allah shi tabbata a gare su falam asma ahadan minhum yajharu bi bismillahir rahmanir rahim yace bin ji wani daga cikin su ba yana bayyana bismillahir rahmanir rahim sai dai abinda malamai suke bayyanawa suke cewa wanda ya bayyana da wanda ya boye yace dukkan sa sallar sa ingantattu ne idan ka bayyana kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim babu wani laifi akan ka haka idan muka koma da kai a cikin ikhtiyarat na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo yake cewa mustahabbi ne mutun ya bayyana bismillah lokacin da zai fara karatun shi na sallah yake cewa kamar yanda Imam Ahmad yake bayyana yake cewa mustahabbi ne a bar bismillah lokacin da ake alƙunti Allahu ta'ala alam shirai da kai dalilai akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko dalilai wanda suke bayyanawa gashi nan suna mai dan muka dauka didda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata wani lokaci yusammi'una ahyana yana jiye su da mun abin da yake karantawa a cikin alqur'ani a wannan shi yake nuna ya za a yi a sani da an karanta bismillahir rahmanir rahim in ba a bayyana ta ba kan yake bayyanawa yake cewa Anas fi Anas abin da yake bayyana yayin sallah bayan manzo Allah yayin sallah yace dukkan suna karanta bismillahir rahmanir rahim lokacin da za su fara karatu sai sanya shi Ibn Taymiyyah yace akan cikin al-ikhtiyarat in shi yace akan karanta mustahabbi ne bayyana ta lokacin da mutun yake karanta kuma haka a mazhabin mu na malikiya mustahabbi ne bayyana ta lokacin da mutun ba wani sabon abu bane ba lokacin amma dai idan ka bayyana ita a mazhabin Hanabila yake cewa ba a bayyana dukkan su a'udhu billahi minash shaitanir rajim da bismillahir rahmanir rahim wanda mafi rinjaye in kai sallaka tanarin kai mustahabbi idan baka yi ba kai mustahabbi sallaka tanarin yace cewa summa yaqra'u al-fatiha sannan ya karanta suratul fatiha wala salata liman lam yaqra'a biha kuma babu sallah ga wanda bai karanta ba suratul fatiha saboda wadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin abinda Imam al-Bukhari da Muslim suka hudar hadisin Abu Huraira yanda Allah shi tabbata a gare shi la salata liman lam yaqra bi fatiha al-kitab babu sallah ga wanda bai karanta ba suratul fatiha yake cewa fayajibu illa al-ma'mum sai dai ga ma'mum ba wajibi bane ba a gare shi ba ya karanta suratul fatiha dalili inna qira'atal imami lahu qira'a karatul limami karatin shi shi kuma dalilin da ya sanya mala ya kawo yake cewa ai ubangiji yake bayyana mana fa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, idan ana karanta alqur'ani ku saya ku saurara kada ku shagaltu da wani abu wanda yake koma baya, haka abinda ake so ga kai ka tsaya ka saurara. Yake cewa wa yustahabbu an yaqra fi sakatati al-imam, mustahabbi ne ya karanta shi babu, kaga ai can ba a bayyana ne ba, babu babu wajibcin karanta Fatiha lokacin da limami yake karanta Fatiha, amma dai lokacin da limamin ya karanta misalin ya ce wala dallin amin sai dan yi shiru, yake cewa mustahabbi ne a mazhaban Hanabila shi imamu ya karanta Fatiha. Yake cewa fi sakatatil imam, lokacin da limami yake dan tsayawa ya dan yi shiru, kamar yadda muka bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an samu a wata hada ta malaman fiqhu sun ce so uku wurare guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake dan tsayawa lokacin da yake sallah, suka ce lokacin da yayi kabbara ya a'udhu billahi yayi kabbara yayi kabbara yana dan yin shiru yana yin addu'o'in shi na bude sallah wannan sakata kenan, lokacin da ya gaba karanta suratul fatiha yace amin yana yin shiru, lokacin da ya kare karanta sura daga cikin abin da yake yassara a gare shi ya karanta daga cikin surorin alqur'ani yana yin shiru kamin ya kai ruku'i. Wasu daga cikin malamai kuma ita ce wada mafi rinjaye suke cewa wuri guda biyu manzon Allah yake yin shiru, lokacin da ya gama suratul fatiha da lokacin da ya gama karanta wata sura daga cikin surori kamin ya kai ruku'i. To shi ne nan malamin yake cewa a cikin ɗaya daga cikin shirin da limami yake yi tunda sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an so mamu ya karanta suratul fatiha idan lokaci zai iya bashi dama ya karanta ta, idan lokaci bai bashi dama ba to an sabke mai karanta suratul fatiha. Sai dai wannan a hada mafi rinjaye an dauke mi haka an dauke mi majmu'ul fatawa nashi juz'i na 22 yake cewa ba mustahabbi bane ba a gurin Imam Ahmad, haka jumhurin malamai karanta suratul fatiha lokacin da limami ya shiru ba mustahabbi bane ba, yake cewa sai dai idan ya kasance limamin yayi wani shiru-shiru wanda yake mai tsaho zai iya wadatar ga mamu ya karanta suratul fatiha, ala ai ba dai mustahabbi bane ba a hada mafi rinjaye a cikin hada ta malamai. Wallahu ta'ala a'lam. Kenan shi mam karatun limami matsayin karatun shi yake, yake cewa wa fi ma la yajhab, kuma abunda ba a bayyanawa mustahabbi ne ga mamu ya karanta suratul fatiha, duk sallar da ba a bayyanawa mustahabbi ne ga mamu ya karanta suratul fatiha, yake cewa summa yaqra bi suratin, sannan shi wannan limamin zai karanta bayan ya karanta suratul fatiha zai karanta wata sura, haka mamu ma zai karanta wata sura a inda ba a bayyana karatu, misalin sallar azhar rak'o'i biyu na farko, sallar asr rak'o'i biyu na farko, kenan zai karanta, idan ya karanta zai karanta wani abu da ya wadatu ya karanta. Kammala daidai gaba, yake cewa watakunu fi as-subhi min tiwali al-mufassal, lokacin da yazo sallar asuba zai karanta al-mufassalat masu tsaho, su kuma al-mufassal shine daga suratu qaf zuwa surati nas, wannan su ne ake kiran su da at-tiwal al-mufassal, didda al-mufassal afwan al-mufassal shine daga suratu qaf zuwa suratu nas, tiwal al-mufassal shine daga suratu qaf zuwa amma ya sa'aduna, qisar al-mufassal shine daga suratu duha zuwa suratu an-nas, shine yake bayyana mana malai yake cewa an so ga limami lokacin da yazo sallar asuba ya karanta tiwal al-mufassal, kenan surori masu tsaho na daga al-mufassalat su ne daga suratu qaf zawwa suratu amma, kenan ya zabo wata sura ya karanta sura daya, sannan raka'a ta biyu ya karanta sura daya, an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta yana karanta suratu dur da daya daga cikin mate kun manzo Allah, daya daga cikin mate kun sahabban manzo Allah take cewa ita bata harnace suratu dur ba sai a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ne yanda yake yawaita karanta ta. haka yake cewa wa fil maghrib min qisarihi, lokacin da limami yazo sallan magriba to yi kokari ya kiyaye mura'at, ya kiyaye zurufin mutane, yanayin mutane, ya karanta qisarul mufassal. Qisarul mufassal shine min surati duha ila surati an-nas, daga suratu war-ruhi zuwa suratu an-nas. Yake cewa wa fi sa'iri salawati min awsatihi, sauran salloli kuma ya karanta matsakaitan shi, shi kuma matsakaitan al-mufassalat sune daga amma zawwa wa duha, kama yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umurta lokacin da aka zo sallah, yake cewa Mu'az, idan ka zo sallar isha'i, ka ringa sha musu sallah, ka ringa limanta su da washamsu wa duha wal layl idha yagsha, da sauransu. Wannan sune qisaru al-mufassal, afwan awsat, wannan awsatul mufassal. Allah ta'ala alam. Abinda muka karanta daidai, Allah ya bamu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu. Allah sanya aljanna ita ce makomarsu, ita ce makomanmu. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi. Allah ya taimake mu, ya shiga cikin al'amurrikanmu, ya biya bukatunmu duniya da lahira, ya biya bukatun wanda suke bara addu'a gunmu, kuma su sanya ya sanya albarka a ciki. Allah mana albarka, ya yi wa zuri'an mu albarka, ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi, na daga dukiya, na daga ilimi, na daga kwanuka albarka. Wannan ƙasa ta mu, muna fatan wannan hali na kaka nake yi da ya samu ƴan uwa a dukkan sassan ƙasa, muna fata Allah ya shiga cikin al'amurrikan, ya rattafa musu. Wanda suka yi asarar rai, muna fatan ya kasance musu shahada a gun Ubangiji. Wanda kuma suka yi asarar dukiyoyinsu, muna fatan Ubangiji ya awwada musu da abin da ya yi wannan alkhairi. Wanda suke kwance ko suka ji raunuka, muna fatan Ubangiji ya koro musu manzan sauki. Allah ya ƙara kiyaye mu, ya kiyaye wannan ƙasa ta mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.